DW taba kalashi
dan uwa musulmi ina muku sallama irin ta addinin musulunci akan wannan bagire da mun ka tafo dan mu'assasa rawani nasariki Ahmad dan Gamaji Wurkel.
A ranar Lahadi da ta gabata aka yi bikin wankan sarauta a garin Nobi da ke cikin jihar Tawa a jamhuriyar Niger ga basarake al'ummar Abzinawa da ke a wannan gari. Bikin dai ya samu halartar manyan baki a duk faɗin jihar da ma wajenta. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Da wannan tambarin ne aka yi bikin naɗin rawani ga basarakin na Abzinawa Ahmad dan Gamaji Wurkel a garin Nobi da ke a jihar Tawa a jamhuriyar Niger. Jamhuriyar ta Niger dai na daga cikin ƙasashen Afirka da ke da ƙabilun Abzinawa waɗanda ke tattare da al'adu daban-daban na gargajiya. Wasu rahotanni ma sun ce wasu daga cikin Abzinawan da ke zaune yanzu haka a wasu ƙasashen Afirka sun samu asalinsu ne daga al'ummar ƙasar Turkiya, waɗanda suka warwatsu a wurare irin su Mauritania, Algeria, Libya, Mali, Burkina Faso da kuma Niger, inda aka fi samun su a yankunan Agades, Tawa da kuma Tilabiri. Mai martaba Sarkin Dogarawa Abdulkadir Altawal, masanin tarihi ne na wata masarautar Abzinawa da ya tabbatar da wannan ikirarin cewa asalinsu daga ƙasar Turkiya ne.
Daga ayar ne suka ɗauko asalinsu, shi ne tushensu, kuma ana ce musu Kelgres. Kenan tun daga can ne suka samu asali, saboda suna da bisashe yau da gobe, yau da gobe. Don ka Allah mai dosa nan kudu ko a ce sud, shi ya dalili. Su Kelgres kenan tubarkala sun kai wajen bakwai. Dama su ne a lokacin da suka samu, saboda babu zaman lahiya can a yirkin, su ne suka samu suka biɗi can Istanbul su samu ga wannan sarki. A samu wani ɗan albitir kuwa wanda zai to sai shi kuma wannan basarake ya turo ɗan shi. To dama su wannan tribu kenan sun riganyo kowa a wurin. Kenan shi ne sannu-sannu har Allah ya kasa nan wannan wajen.
A duk inda al'ummar Abzinawa suke, ba sa watsi da al'adunsu na gargajiya da suka gada daga kaka da kakanni. Bikin naɗin sarautar ma daina daga cikin al'adun nasu kamar yadda ya gudana a garin Nanobi a ƙarshen mako. Sarkin Tawa Alhaji Adu Musa da har yau shi ne shugaban ƙungiyar sarakunan jihar Tawa, matashiya ya yi gama zarta taron bikin yana mai cewa,
‘yan uwa musulmi ina muku sallama, irin ta addinin musulunci a kan wannan bagire da mun ka tafo don mu'assasa rawani na sarki Ahmad dan Gamaji Wurkel, wanda ya gadi uban shi a kan wannan matsayi na salauta ta gargajiya. Me ake nuhi da gargajiya musulunci? Ahmad ya gadi sarki baban shi a kan wannan, to muna fata Allah mai kowa mai komi ya kama mashi.
Shugaban na ƙungiyar sarakunan jihar Tawa Alhaji Adu Musa ya kira ga sabon sarkin da ya zama mai adalci da kuma riƙon amana ga al'ummarsa.
Sarki, ina neman in tambaye ka, Allah ya baka riƙon wannan ragama ta mulki na Kelgres. To dan a sani, riƙon ragaman mulki ba riƙon akalar raƙumi ba ne. Riƙon ragama ne wanda gobe Allah sai ya tseda ka ya tambaye ka akan dalilin bayan Allah waɗanda ya saya a ƙarƙashinka, shin menene ka aikata musu na adalci ko menene ka aikata musu na kuskure? To ka neme su yafewa ko ƙaƙa? wannan haƙƙi ne wanda sai Allah ya tambaye ka shi. Don haka muna roƙo gare ka sarki, ya kamata ka sanya zuciyarka ka kula da yin adalci, shi ne ya yi zama alheri gare ka.
Bugu da ƙari, sarkin Natawa Alhaji Adu Musa ya yi wa sabon sarki Ahmed nasiha da ya yi koyi da mahaifinsa wajen jan dukkan al'ummarsa a gare shi ba da nuna bambanci ba, sannan a ƙarshe ya yi masa fatan alheri.
Kaga abin da tsofanka ya yi ya jayo musakkai da guramu da makafi da talakawa ya rungume su, ya kula su, ya ba su lafiya, kuma ya kare su daga sharrin bani Adam. To kai ma haka Allah yake tambayar ka ka yi, don haka Allah ya baka iko yin haka nan. Allah ya sanya alheri cikin wannan nadi na sarauta da aka yi maka. Muna roƙo ga sarki Allah ya ba mu ufuwa ta zama lafiya a cikin wannan ƙasa, kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma Allah mai kowa mai komi, ka sabkasar muna da ni'ima cikin ƙasar nan da wadata da kwanciyar hankali.
Jama'a, shirin Taɓaka Lashe kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na DW. Bayanai sun nuni da cewa tun lokacin da mahaifin sarkin ke iko, sabon sarkin ne ke tafiyar da ragamar mulki a yankin. Saboda haka, al'umma ta rigaya ta san salon kamun luddan sarki Ahmed, in ji mai martaba sarkin Dogarawa Abdulkadir Altawal.
Tun lokacin da babansa na iko, duniya ta tabbata shi ne ke ta yadda ƙasar, kamar sakamako ne na alheri Allah ya mishi, dama ita al'umma shi ne ta sani. Kenan tsohon dama alhamdulillah ya shirya shi, ko da aka ce margayi ga majiyarsu, mutane da ja a kansu sun san in dai ba na iko Allah ba, to insha Allah Ahmad zai zama sarkin Nobi. Kenan mu wani abu bai ba mamaki ba, sai addu'a da zamu mishi, Allah ya taimake shi, ya taimake mu duka, mu samu zama lafiya. Amma bisa ga adalci da wani dangantaka, to ba mu da shakku bisa gare shi insha Allah. Wannan duka abubuwa na da mun san in Allah yarda yana da su, yana da ashak, yana da kima, kuma yana da cinka. Dama Allah ya yi shi mutumin natsace, ko mi za yi sai ya yi nazari.
Wani abu da har yanzu yake ɗaukar hankalin jama'a game da riƙe al'adar al'ummar Abzinawa shi ne yadda suka riƙe al'adar ba da tukuici ga sabon sarki, abin abinda ke zama wata gasar kyauta, kamar yadda mai martaba sarkin Ayawan na ƙabilar Kelgares Alima Umar ke cewa.
Kamar yadda an ka saba ga al'ada, a duk lokacin da za a nadin sarki akwai ababen da masu taya shi murna suke kawo shi kamar gudunmawa. Fitan de Lahir ya kawo grand turban turbuki, riga irin ta gargajiya ta ainihi ta dauri, ya kawo takin takalmi irin na azo a gani na ayaba, ya kawo takobi kuma irin wanda muke cewa huce ka bar shi kafin ya so.
To madalla, mu ma a nan muna yi wa sarki Ahmed fatan alheri, Allah ya taya shi riko. Masu sauraro, a nan za mu sallama da ku a filin, sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aikina, musamman wakilinmu a jihar Tawa Iso Mamman, ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
Oh, yeah, that's a habit.